samar da ci gaba mai dorewa domin inganta rayuwar al'ummomin yankin Afirka ta Yamma da daidai da kudirin Majalisar Dinkin Duniya shine jigon maudu'in da masana za su baje a yayin wannan taro na shekara-shekara wanda kungiyar jami'o'in Afirka ta Yamma Association of West African Universities AWAU ta shirya. Shugaban jami'ar Ilori Professor Abdul Ganiu Hambali, bugu da ƙari shugaban kungiyar jami'o'i ta AWAU, yayi ƙarin bayani akan manufar wannan haduwa.
Kaga bayan da mutum zai rayuwa in ba kwanci hankali a jami'o'i, kuma akwai bangare da yawa da suke bincike wajen rayuwa da kuma zaman lafiya a cikin mutane. In ka duba akwai tashi hankali a duniya koina. A yin ba da ilimi ya zama to jami'o'i sun kusance sun hada kai mutane ba, ta kan zaman lafiya zai zama problem. You know, magana lafiya da magana road da sauransu ko me rayuwar mutum da ilimi ya taba. So siyasa muka sa wannan taruwa.
Wannan shine karo na biyar da jami'o'in kasashen Afirka ta Yamma ke hallara a zauren taro guda tun bayan kafuwar kungiyar AWAU a shekarar 2011. Saboda haka shugaban jami'ar Abdulmumuni ta Yamai Professor Habibu Abarshi ke kallon irin wannan haduwa a matsayin ta kara wa juna sani.
Kun san ba iya samun adace bisa ga abubuwa da yawa, matsaloli da a gare mu, sai in mun haɗu gaba ɗaya. Wani ya taimaka ma wani ga abin da ya kore bisa gare shi, kuma wancan ya taimaka ma wani, shine hulɗar da muka so ta girma ta bunƙasa tsakanin mu. Kun san yanzu duk ƙasashen da a gare mu nan a yanki na Afirka ta Yamma, ba mu da haɗi ƙwarai mai ƙarfafa mu. Shi ko kun san sai an haɗu na aka samu ƙarfin da za a iya tallafa ma juna a samu ciwo kan waɗansu matsaloli.
Kullo da shawarwari masu alfano ga shirin ciyar da ƙasashen Afirka ta Yamma gaba shine abin da ma'aikanta ke fatan samu daga masanan da ke halartar wannan taro, in shi ministan ilimi mai zurfi Yahuza Sadisu.
Abinda gwamnatoci musamman gwamnatin Nijar ke jira shine idan sun kare su gabatar mana da dami-dami suka tattauna, wani irin shawarwari suka bada inda su a tunaninsu idan gwamnatoci suka bi su za su maburi. Muna jiran wannan kundi wanda za su gabatarwa a ƙarshen taronsu, mu kuma ɗauke shi mu nazarin shi.
Ƙarancin kuɗaɗen gudanarwa na daga cikin ƙalubalen da ke gaban jami'o'in Afirka a yau. Dalili kenan da kungiyar AWAU ta ce taron na Yamai zai dubi wannan matsala don tantance shawarar da za a gabatarwa gwamnatoci. A gobe Laraba taron ke kammala. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.